sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum. Barkamu da wannan dare da yau Talata 21 ga watan Disamba shekarar 2021. Baba Yakub muke rine tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. A shirin namu ne yanzu za ku ji cewa masu ciniki a kasuwar Kara a jihar Sokoto sun yi asarar dukiyoyi masu tarin yawa sakamakon wata gobara da ta tashi a kasuwar. Bayan haka, yayin da waɗansu yankuna a jihar Katsina ke fuskantar barazanar 'yan bindiga, hukumomin jihar sun yi wa muryar Amurka bayani game da halin da ƙananan hukumomin jihar ke ciki da ma sha'anin noma. Muna kuma dauke da rahoto na musamman akan yadda ayyukan 'yan bindigan daji ke ƙara ta'azzara a jihar Niger, Najeriya. Akwai kuma labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar. To amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Masu ilimin kimiyya da 'yan gwagwarmaya a Afirka sun bayyana takaicin sanarwar da hukumar tantance ingancin magunguna da abinci ta Amurka ta fitar dangane da allurar rigakafin COVID-19 da kamfanin Johnson & Johnson ya sarrafa. Makon da ya gabata, CDC ta shawarta ba da fifiko wajen amfani da rigakafin Moderna da na Pfizer kan na Johnson & Johnson, sabida da damuwar samun dunkulewar jini da ba safai hakan ke faruwa ba idan aka yi amfani da maganin na Johnson & Johnson. An fi amfani da rigakafin Johnson & Johnson a nahiyar Afirka ne sabida da sau ɗaya ke yi kuma baya matuƙar buƙatar akwatin sanyi na musamman. Ma'aikatar lafiya ta Afirka ta Kudu ta ba al'umma ta tabbacin cewa rigakafin na Johnson & Johnson ba shi da wata illa. A halin da ake ciki kuma, wani mutum a jihar Texas ya zama mutum na farko da ya mutu sakamakon kamuwa da nau'in corona Omicron, nau'in cutar da aka fi kamuwa da shi yanzu haka a Amurka. Jami'an kiwon lafiya a ƙaramar hukumar Harris sun ce mutumin ɗan shekaru 50 bai yi rigakafi ba kuma yana fama da waɗansu cututtuka da suka jefa shi cikin hatsarin tsanantar cutar. Kuma CDC ta faɗa jiya Litinin cewa nau'in Omicron ne kashi 73 cikin 100 na sabbin kamuwa da ake yi a Amurka, da kuma ya ƙara adadin masu kamuwa da cutar zuwa kashi 6 cikin 100 daga adadin da aka samu makon da ya shige. Yadda nau'in kwayar cutar corona na Omicron yake yaduwa kamar wutar daji yasa hukumomi a Amurka suka sake gindaya sabbin sharuɗa da kuma ƙaƙaba sabbin takunkumi. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi jerin gwano kan titunan birnin Kabul a Afghanistan yau Talata, suna neman Amurka ta saki ƙaddarorin Afghanistan da ta sawa takunkumi. Masu zanga-zangan sun taru a kofar ofishin jakadancin Amurka, suna rera taken kin jinin Amurka dauke da kwalaye da ke cewa a ba mu kudinmu da aka hana mu tabawa, a bar mu mu ci abinci. Waɗansu cibiyoyin kasuwanci kuma sun gudanar da tasu zanga-zangan, suna kira ga Washington ta cire takunkumin da ta kakaba kan asusun ajiyar ƙasar da ke ƙarƙashin ƙasashen waje. Bisa ga cewarsu, al'umma Afghanistan ne suke ɗanɗana kudin su da wannan takunkumi. Waɗanda suka shirya zanga-zanga sun rarraba takardun buɗaɗɗiyar wasiƙa da suka rubuta wa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken, inda suka bayyana cewa gwamnati da ƙasashen yammacin ke marawa baya wadda ta ruguje ta bar bashin dala miliyan 600 na ayyukan kwangila da aka gudanar da ba a biya ba ƙarƙashin ayyukan kwangila da ƙasashen duniya ke ɗaukar nauyi. Washington ta toshe kafar da Kabul za ta iya taɓa sama da dala miliyan 9 da ke asusun ajiya Amurka nan da nan bayan kwace mulkin da mayakan Taliban masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama suka yi a tsakiyar watan Agusta. Toshe kafar samun kuɗin da kuma takunkumin ƙasa da ƙasa da aka ƙaƙabawa Afghanistan ya sa tattalin ƙasar ta Afghanistan da ke dogaro ga tallafi da ake samu daga ƙasashen duniya na tsawon shekaru 20 ya kusa faɗuwa ƙasa warwas. Daga ƙarshe, ƙasar Japan ta rataye waɗansu fursunoni uku yau Talata, aiwatar da hukuncin kisa na farko cikin shekaru 2 a daidai lokacin da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na Human Rights suke kushewa yadda ƙasar ke amfani da hukuncin kisa. an sami ɗaya daga cikin mutanen uku da aka rataye Yusutaka Fushijiro da laifin kashe mutane da cinnawa dan su wuta a shekara ta 2004 yayin da aka samu biyan da laifin kashe wani ma'aikacin gidan wani wasa a shekara ta 2003 ana aiwatar da hukuncin kisa cikin matukar siri a kasar Japan inda ba a shaidawa fursunonin makomarsu sai ranar da za a rataye su tun shekara ta 2007 Japan ta fara bayyana sunayen mutanen da za a kashe da kuma laifukan da suka aikata sai dai har yanzu ba a samun cikakken bayani
a gaida alheri Grace Abdul da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla a Najeriya ɗan kasar na ci gaba da fuskantar matsaloli nau'o'i daban-daban waɗanda ka zo da asarori masu tarin yawa. Wannan karo gobara ce ta sake lakume kayayyaki da har zuwa lokacin hada wannan rahoto ba a san adadin su ba. Daga Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto wanda ke nuna cewa gobara ita ce irinta ta uku da aka yi a cikin wannan shekara a kasuwanni daban-daban.
Gobara na daga cikin nau'o'i na musibbu waɗanda kan shafi al'ummomi a duniya tare da haifar da hasarori. Wannan gobarar da ta tashi a kasuwar Kara da ke Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya ta faru ne lokacin da 'yan kasuwa ba su gama jimami ba na makamantanta biyu da suka faru a cikin wannan shekara da suka shafi sassa da dama. Duk da yake gobarar ta shafi wurare a wannan kasuwar amma ta fi shafar wurin masu sana'ar karafa kama daga masu kofofin karfe, kwanon rufi, baro da dai makamantansu inda kuma ta bazu zuwa wasu sassa.
Sunana Aminu Buhari, sarkin makeran sarkin musulmi. Ina ni dai misalin karfe 5 da kusan minti 15 aka buga min waya ga abin da ke faruwa. To kore ni taho Allah ya kaddara dukkan wuraren namu sun riga sun kama kuma babu yanda za a yi a shiga wurin dokar wani abu. Duk wanda kaka tunanin wannan hasara za ta iya wuce haka nan.
Sunana Alan Bello mijin yawa chairman na masu wanda Sokoto State. Muna da shago guda biyu. Lai Allah ya sauke su da mamaki kwashe irin karafan da suka kone muna mai so a cikin wani shago da ba hakan ga. Sannan mu ci gaba da aikin ta da dakunan namu Allah ya so.
Sunana Alhaji Kabiru, don sana'a alwake da gero da dawa da masara. Shinkafa ka lura ga abubuwan da gana ana kwasa ɗakin gana ya gani akwai buhu ya haɗa ji shi da wanda a ci da wanga ɗaki guda ga wasu ɗin can guda biyu duk sun ƙone na komai ba a haɗa su ci ba.
Gobarar wadda ta tashi da misalin karfe 2:00 zuwa 3:00 har lokacin haɗa wannan rahoto akwai birbishin ta duk da yake jami'an kashe gobara sun kawo ɗauki cikin lokaci a cewar Tanimu Bawa na sashen kashe gobara na jihar Sokoto.
An kira mota can karfe 4:00 da wasu mutuka a cikin mota ta tashi takinan kamar ka sani kamar da a cikin ƴan kwana-kwana zama ba kwana muka yi ba. An kira mu wannan lokacin ta haki an kyale kuna turu motoci kuma kore muka zo wutar ta kama ko ina amma daga gane mu nan iyaka ta mun ka tare kuma Allah ya taimake mu kuma an ka samu cinsa da galaba kan wanga.
Duba da cewa wannan karo na uku kenan gobara tana haifar da hasarori ga 'yan kasuwa ga kasuwanni daban-daban. Shugaban kungiyar 'yan kasuwa a jihar Sokoto Alhaji Cika Sarkin Gishiri ya ja hankalin jama'a da ma hukuma.
A iya kiyasi ba don ba wuri guda ba ne. Akwai 'yan haci, akwai makera, akwai 'yan kaba, akwai mi, akwai mi, abubuwa ne da yawa kowane gehe ba iya tantancewa. Kira ga gwamnatin jihar Sokoto da yake wannan aiki nata ne nauyinta ne na ƙara gidajen kashe gobara domin samun sa'ida.
Tuni dai da gwamnati ta jajantawa jama'ar da gobarar ta shafa ta bakin mataimakin gwamna Munir Muhammad Dan Iya.
Kuma game da kuka gani ma'aikatan kashe gobara yanzu suna wurin dan Allah ya so za a shigo domin a yi jilarin wurin domin mutane su ci gaba da sana'arsu.
Yanzu haka dai 'yan kasuwar da suka yi asara sanadiyar gobarar da ta faru a farkon wannan shekara na ci gaba da fuskantar matsaloli na rashin ingantattun wuraren kasuwanci abinda ya sa suka mamaye titunan da suka zagaye kasuwar. Duk da yake makon da ya gabata gwamnatin jiha ta kaddamar da kwamitin da zai ba su tallafi yayin da 'yan kasuwar wayar tafi da gidanka da suka yi gobara kwanan baya ke jiran samun ɗaukin gwamnati. Yanzu kuma ga wata ta auku abinda jama'a ke ganin dokar matakan kare aukuwarta to sai hukuma da su kansu 'yan kasuwa da sauran jama'a sun bayar da haɗin kai sosai. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To madalla a gaida Muhammad Nasir. Yayin da wasu yankunan jihar Katsina ke fuskantar barazanar 'yan bindiga hukumomin wannan jihar sun yi wa muryar Amurka bayani game da halin da kadanan hukumomin jihar suke ciki da ma sha'anin noma. Wakilin mu Haruna Mamman Bako, wanda a halin yanzu yake ziyara a jihar Katsina, ya hada mana rahoto.
Daya daga cikin jihohin arewacin tarayyar Najeriya da ke fuskantar matsalar 'yan bindiga dadi masu garkuwa da mutane da ma kaiwa jama'a hari ko matafiya, babu gaira babu dalili ita ce jihar Katsina, kuma duk da kokarin da hukumomi ke yi domin magance wannan matsalar, ana iya cewa har yanzu da sauran zomo ka ba. Akan wannan zancen na matsalar tsaro a waɗansu yankunan jihar Katsina, musamman masu iyaka da jihar Zamfara, na tambayi Alhaji Ya'u Umar Gwajo-Gwajo, kwamishinan kananan hukumomi na jihar Katsina, ko yaya kananan hukumomin na jihar ta Katsina ke rayuwa a cikin wannan matsalar.
Alhamdulillah, kamar yadda ka san fadi kuma duniya ta sani, al'umma suke gani suke saurare, Allah cikin ikon shi Allah ya jarabce mu da wani al'amari wanda ba abin da zamu ce sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah cikin ikon shi shi kan sauka da al'amura, kuma Allah shi ke kawo saukin su. Alhamdulillah, mun fuskanci matsaloli daban-daban a cikin waɗannan kananan hukumomi namu, musamman guda 12 da suke yammacin wannan jiha. Ana samun abubuwa daban-daban, kuma abubuwa daban-daban na matsalar tattalin arziki sun faru. Matsala ta tsaro ta janyo tattalin arzikin wannan yanki ya yi ƙasa, a harkar noma da sauran wasu al'amura na zamantakewa ya faru. To amma Allah cikin ikon shi, tun daga lokacin da aka fahimci wannan matsala ba ƙaramar matsala ba ce, aka ɗauki mataki mai girma, gwamnati ba dare ba rana ya ɗauki matakin ganin cewa ya kawo sauƙinta.
Ɗaya daga cikin ababen da ke tallafe tattalin arzikin arewacin tarayyar Najeriya shine noma, kuma wannan fannin na samun nakasu a arewacin Najeriya a waɗansu yankuna saboda dalilan tsaro. Shi yasa na nemi jin ko wani hali ne ake ciki a jihar ta Katsina game da lamarin noma, kasancewa 'yan bindiga sun haddabi manoma mazauna karkara, cewa da Alhaji Ya'u Umar Gwajo-Gwajo, kwamishinan kananan hukumomi na jihar ta Katsina.
Shi idan aka kira rashin tsaro ya kunshi abubuwa daban-daban, kuma komai zai iya samun cikas a sandiyar wannan rashin tsaro, kamar shigowar COVID-19 ne. Tun da jihar tamu, gwamnati tana iyaka bakin kokarinta, da farko dai danganin cewa noman nan bai samu cikas a wannan jihar tamu. Abinda za ta iya yi tana iya, abinda kuma muke roƙo Allah subhanahu wataala ya cika mana, muna roƙon shi. Gwamnati tana samar da yanayi na tsaron nan wuraren da suke fama da wannan matsaloli. Kamar mu a nan jihar ba mu samu matsalolin da ake samu a wasu wurare ba, cewa mutane ko sai sun biya su kwashe amfanin gonansu, ko kuma suna samun barazana wanda ba za a ce 100% babu ba, amma abu ne wanda bai kai abun faɗi ba. In ka kalli faɗin jihar Katsina ka dubi al'ummar jihar Katsina, kashi 100% manoma ne. Saboda haka noman da muke yi ana samun gibin shi, ana samun cikas din shi, to amma bai kai mu wanda zai zama barazana gare mu ba, saboda gwamnati tana shigowa ciki, ana tallafawa da shawarwari ga manoma yadda za su sa abubuwa masu yi da wuri. Kuma gwamnati a wasu ɓangarorin muna da dazuka ta wadda ba su iya noma a wasu wuraren, an fitar da su an ba su wurare suna nomawa sakamakon abin da suka rasa.
Komai dai take ciki, ka kanga da zaran karfe 6 na yamma ta karatu kafa na so ma daukewa a bisa hanyoyi masu zuwa garin Katsina saboda fargabar waduwa tarkon 'yan bindiga. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifan.
Ka dauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na
ubangidana da zaka dauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na
banda bautar zuciya da ba ta tsere ruwa ya zana tara buncin da walcin yawa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shufu da daula da ba ta dorewa ya zana daura majanyin da za ya sancewa Ubangidana, da za ka ɗauki zancena da ka yi gyara kafin a gince kwana.
To madalla da fatan an shakata. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda ayyukan 'yan ta'addan daji ke ƙara ta'azzara a jihar Neja da ke arewa maso tsakiyar Najeriya wanda Mustapha Nasir Batsari ya haɗa mana.
A yanzu haka dai ɗan bindiga na ci gaba da gallazawa jama'a a sassa daban-daban na arewacin Najeriya. Wannan matsala ta 'yan fashin dajin dai na ƙara ta'azzara a wasu yankunan karkara na jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Tuni dai lamarin ya jefa dubban mazauna karkarar cikin wani yanayi na tashin hankali. Domin kuwa da dama daga cikin mazauna karkarar sun tsere sun bar gidajensu saboda wannan tashin hankali na 'yan fashin dajin. Kamar yadda wannan da ya kira daga garin Kwimu ta yankin karamar hukumar Mariga da ya nemi a saka sunansa ya ce sun kwana a saman tsaunuka ne a wayewar garin ranar talatan nan.
Sun shigo da karfe biyu rana kan ayayi mashin a takaice dai da yake muna da tsaunuka a garin da muke to mun kirga mashin 122 to suka zo suka yi ta halbe-halbe cikin gari aka waje aka bar musu gari yanzu magana gida nake da kai ina saman tsauni ne yanzu gida nake magana da kai kuma ilahirin garin nan babu ɗan'adam da ke ciki yanzu aka muka wuni da tsayamu da ƙananan yara da za a ce ka zo yanzu da za a ce yanzu nan ka zo garin ka gani sai ka ga abin da kila baka taɓa tunani zai faru ba a duniyan nan ka ga yanda mata da ƙananan yara suke saman tsauni ba abinci ba komi a garin ba kowa ba a takaice za a kawo mutum 4,000 zuwa 5,000 a takaice ana saman tsauni a gwamnati ta abin da nake muke buƙata nan garin domin yau shigansu garin shiga na uku kenan sun zo cikin azumi sun zo nan bayan azumi sun kashe mutum 30 to abin da muke bukata yanzu gwamnati ta yi ta kawo mana jami'an tsaro tun da wurin sun mai da shi kamar labis na zuwa da dawowa sun gurgu sun tsaya sun talauta mutane cikin garin Kwimu ba adadi sun kwashe ko yau shigar gari su sun fafata shaguna sun kwashe kadarori jama'a sun wuce da su sannan abin bakin ciki ne da zan gaya maka mutanen nan ko da suke shigowa babu wani jami'an gwamnati da ya dauka daga jiha zuwa gwamnatin tarayya wanda ya taba zuwa ya yi jaje ko kuma ya kawo tallafi magana gada ne da kai yanzu muna daji ne kilomita biyu kuma Allah da ya san wanda sun ka kashe wallahi cikin masallaci ba ka magana da kai shi na ka kace ki da shi
yanzu wani hali garin yake ciki
to wallahi ba tsari muna daji magana gada da kai kilomita biyu zuwa uku tsakanin mu da garin nan wallahi ba mu sau abin da ake ciki ba don yanzu haka bindigogin ma muke ji suna kara
kuma da yawa suka zo
wallahi da yawa suke ba tsari da yawa suke gani ban da yake mun riga mun rikice suka ce sai muka kwakwanta suka ce to duk wanda bai mutu bai tashi ko muhallin shi sai muka tashi mun yi to suka gargado mu cewa mu zo wanga jet sai nace a wanga jet za mu yi to ni dai ina haito Allah ya sa dai da rabon tsere ko sai ni shiko da gudu ni tsago ta gidan mai gari ni shigo gidajen mutane sai muka tashi yanzu aka magana gidan kamar a jihar Albarka cikin garin
a can karamar hukumar Mashegoma yan bindigar ne suka dora biyan kudin haraji ga manoman dajin yankin rumbun giwa kafin su ɗebe amfanin gonarsu in ji Malam Sani wani mazaunin yankin.
Halin da manomanmu suke ciki sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda manoman nan suna neman taimako daga gwamnati. Wallahi saboda manoman da sun baya da mutum su yan bindigan nan sun sa haraji ne wanda yake idan manomi bai biya ba sun hana shi ya je wurin ya yi aikin gonan shi. To shi ne su manoman suka haɗa kungiya suka yi buga wannan rikici suka yanke ma kowane manomi kuɗi da zai biya na wurin idan ya biya su akwai cikin su manoma da akwai shugaba da suka nada idan aka je aka hada kudin za a baka wannan receipt shine zaka je gonan ka kana aiki in kana aiki kana rike da receipt kuma masu aiki ka tura za su rika receipt din
yanzu mallam wannan receipt da aka rubuta rumbin giwa da na gani a social media da gaske ne
a da gaske ne ran kai da ya ko wanda suka sheda mu da gaske ne kuma ko wanda suka bada kudi
to yanzu
suka biyo kuma an baka biya kudin ba shine sai to su dauki mu su kawo mu
na'am to yanzu an riga an fara ɗebe amfanin gonan ko da saura
an fara ɗebe a kowanne suka ɗebe da yawa wasu sun ɗebe na su dole ya zama aiki din ana zuwa ne ana yi maka yin rurin wake ne da an yi abinda ana yi wasu kana sa masu mashin suna kwasowa
na'am to waɗanda suka biya ne suka fara ɗebe ya koko dai kawai ƙarfin hali ake
eh wasu wanda suka biya sun ɗebe wasu kuma na cikin hali duk da haka na wallahi wasu na ƙaryan hali suna zuwa suna ɗebe
to gwamnatin jiha ta ce ka kowa ya biya ya suka ɗauki wannan sanarwa
dan kai da gwamnati din ta ce ka biya yanzu kaga kayan gonan nan musamman wake ko masara lalacewa zai yi ko mutanen nan suna iya su zo su sa ma wurin wuta ma su lalata shi gaba daya
wato su kona wurin
dole ne eh su kona wurin dole ne ya kama musu dole ne su biya saboda wake yanzu in ya kai wa haka ba a yi mai cancin shi ba kuma ba a kara fesa mai magani ba zai lalace kwari za su fada cikin shi
na'am to ne daga karshe me zaka ce game da yanayin ɗebe amfanin gona a yankin Mashegun a cikin wannan yanayi
a to gaskiya alhamdulillah saboda duk da haka na dai manoma sun yi bakin kokarin su saboda da yawa dai sun riga sun ɗebe nan wanda dai suke wannan dajin rumbun giwa din ne su ne suka rabu da suke da dan dama wanda basu ɗebe ba su har yanzu gwamnati mutasu ana neman taimako har yanzu mutanen nan suna nan cikin dajin nan cikin waɗanda suka ɗauka din nan jiya sai jiya ma suka sako guda wanda yake ma malamin makaranta
shi ma dai Alhaji Yusuf dan baba mai doya da ke zaune a garin Bobi ta yankin karamar hukumar Mariga ya kuka matuka akan wannan matsala ta rashin tsaron
mu dai ya zuwa yanzu tun daga ran da aka yi wannan abu har zuwa yanzu bamu ga wani jami'in tsaro ko wani makamancin abu wanda gwamnati yake ta turo mana wanda zamu ce gashi daga gwamnati yake har yanzu bamu gani ba da gwamnati za ta ba talakawa dama su kare kansu da wannan za su iya da haka din aka yi a ba talakawa dama su kare kansu nan gwamnati kan ai duniya ta sani wannan gwamnati ta kasa fata na ina kira ga gwamnati ta duba wannan al'amari ta kawo mana dauki domin abun ya kai lahaula wala kuwata gaskiya
dama dai tun a cikin makon jiya ne hukumomi a karamar hukumar Wushishi suka bada sanarwar rufe illahirin makarantun boko na yankin saboda fargabar waɗannan ƴan fashin dajin to hukumomi a jihar Niger dai sun ce suna iya kokarin su wajen tabbatar da ganin sun shawo kan wannan matsala inji kwamishinan ƴan sanda na jihar Niger Monday Bala Curious
yanzu akwai security man ga an tura tun jiya da dare take ne muke kenan ko yanzu haka mun tura ƴan sanda da sojoji ma da hada air force muna wajen ana shirya domin a takule nasu dai kuma Allah zai dora mu kansu
na masu nazari sun ce kamar wanda ake korowa daga Sokoto Zamfara ne Katsina su ne suke wannan ba mu sani ba ko akwai wani mataki da za ku dauka na haɗin gwiwa da jami'an tsaron can saboda a tare su
eh muna haɗa gwiwa kuma yanzu na riga na kira shi komishina na Sokoto na yi magana da shi kuma yanzu kuma mutuwa a wajen su jami'an tsaro a wajajen bangaren su a cikin border tsakanin mu da Sokoto da Niger da Kaduna ma har Kaduna
na'am
so da inda an ga tafiyan su a ga mana da wuri musaya da zamu tattare shi yayi ko Allah zamu samu nasara
tene dai masana harkokin tsaro suka buƙaci hukumomi a jihar Niger da su ƙara jan damara wajen tare ƴan fashin dajin da ake korowa daga jihohin Sokoto Zamfara da kuma jihar Katsina da Kaduna Mustapha Nasiru Bakari murya Amurka daga Mina a Nigeria
to madalla a gaida na ba tsari yanzu kuma ga Haruna Mamman Bako ya sake dawowa da labaran wasanni
a takaice
so mu koma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Niger inda a ƙarshen makon jiya ne kubarkacin bikin cikon shekaru 63 da Niger ta zamanto jamhuriya shugaban kasar Bazoum Muhammad ya halarci wasan sada zumunci tsakanin tsohon ƴan wasan ƙwallon kafa na kungiyar ƙwallon kafa na jamhuriyar Niger MENA National da takwarorin su tsohon taurarin ƙwallon kafa na nahiyar Afrika cikin su hadda JJ Okocha na Nigeria da Antoine Bell na Kamaru da Haji Diouf na kasar Senegal da sauransu inda aka tashi wasan da ci 3-4 a nasarar da tsohon taurarin nahiyar Afrika suka samu gaban takwarorin su na jamhuriyar Niger kuma kusancewa filin ƙwallon kafa na Star General Sani Kunce na Bombir Nyamai ya cika makil da ƴan kallo da suka je kallon wannan wasar duk da jamhuriyar ta Niger kusancewa an ci gaba da wasannin ƙwallon kafa na Super League Professional na kasar kuma an yi wasanni kamar haka AS Garde National du Niger ta wa AS Fan ta sojoji ci 2-1 sai Sahel Sporting Club da Bombir Nyamai ta shaka shi 1-2 a hannun Racing Bokoti da Yamai AS Nigelec ta wutar lantarki ta wa Irana ta kamfanin hako ma'adanin uranium ta Arlet Shar Agadez ci 2-0 AS Police ta ƴan sanda ta wa Espoir ta Zandar ci 3-2 AS Sony Jeptaman Peter ta yi B2B da Akokana Football Club ta Arlet Shar Agadez Olympic Football Club ta shaka shi 1 da banza a hannun Union Sportive de la Gendarmerie Nationale CGS ta wa da ta shaka shi a hannun AS Douane ta Yamai da ta yi mata ci 2-0 idan muka dubi jadawalin wasannin ƙwallon kafa na Super League Professional na jamhuriyar Niger AS Nigelec ke kan gaba da maki 24 ta biyu AS Garde National da maki 20 ta uku AS Douane da maki 19 ta hudu AS Police da maki 16 ta biyar ES Gendarmerie Nationale da maki 16 ta shida ita ce Akokana ta Arlet da maki 13 sai ta bakwai Sahel Sporting Club ta Yamai da maki 11 ta takwas Espoir ta Zandar da maki 10 ta tara Racing Bokoti ta Yamai da maki 10 ta goma AS Fan ta Sojoji da maki 9 sai ta 11 Olympic Football Club ta Yamai da maki 9 ta 12 AS Sony Dep ta Manpeter da maki 8 ta 13 ita ce Irana ta Arlet da maki 7 Hotel Bundi ta baya ita ce GS Dawa da maki 6 kawai har yanzu dai a jamhuriyar Niger kusancewa yanzu haka dai aski ana iya cewa ya kawo gaban goshi domin a ranar 24 in Allah ya kai mu ranar Juma'a ta wannan makon ce za a bude wasannin gargajiya na kokowa ta kobi na kasa wanda a wannan shekara babban birnin Yamai zai karbi bakuncin sa ku dai san cewa kowace jaha daga cikin jahohi 7 da babban birnin Yamai 8 za su kawo ƴan wasan kokowar gargajiya din su 10 kenan ƴan wasan kokowar gargajiya 80 ne da suka yi to daga jahohi 8 na jamhuriyar Niger za su dafsa domin lashe takobi na kasa na kokowar gargajiya na wannan shekara Haruna Mamman Bago na birnin Gwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Nigeria to a gaida Mala Haruna yanzu kuma ga alheri ta dawo mana da takaitattun labaran duniya
Gaba Amurka Joe Biden zai jawabi yau Talata kan muhimmancin yin rigakafin COVID-19 da kuma bayyana sabbin matakan da gwamnatinsa take dauka na shawo kan annobar. Ganin yadda adadin waɗanda suke kamuwa da cutar corona ya ruba abin da aka gani watanni biyu da suka shige, yayin da silisan waɗanda suka kamu da cutar suke dauke da nau'in Omicron. Wani mutum a jihar Texas ya zama mutum na farko da ya mutu sakamakon kamuwa da nau'in corona Omicron. Nau'in cutar da aka fi kamuwa da shi yanzu haka a Amurka. Jami'an kiwon lafiya a ƙaramar hukumar Harris sun ce mutumin ɗan shekaru 50 bai yi rigakafi ba kuma yana fama da waɗansu cututtuka da suka jefa shi cikin hatsarin tsanantar cutar. Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi jerin gwano kan titunan birnin Kabul a Afghanistan yau Talata suna neman Amurka ta saki ƙaddarorin Afghanistan da ta sa wa takunkumi. Masu zanga-zankan sun taru a kofar ofishin jakadancin Amurka suna rera taken kin jinin Amurka dauke da kwalaye da ke cewa a ba mu kudinmu da aka hana mu tabawa a bar mu ci abinci waɗansu cibiyoyin kasuwanci kuma sun gudanar da tasu zanga-zangar suna kira ga Washington ta cire takunkumin da ta kakaba kan asusun ajiyar kasar da ke karkashin kasashen waje bisa ga cewar su al'umma Afghanistan ne suke dandana kudin su da wannan takunkumi
Masu sauraro ba shi da abin da ya sauka juna a cikin jerin shirye-shiryenmu na yau. sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dake da wani sabon shiri yanzu a madadin Alheri Grace Abdu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Bishop da ta bada umurni da ma injiniyan mu na wannan daren Baba Yako Makeri daga shirya da kuma gabatar daga dan Washington DC nake sallama da ku a kwana lafiya Allah ya ba mu alkhairi dan nasa amin summa amin assalamu alaikum